alaikum wa rahmatullah. Godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci na Muhajirun dake nan cikin garin Ningi domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama. Yau muna 28 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da 1 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya. Za mu tashi babun da zai magana akan bakunci na musulunci da kuma falalar su baki din, wannan kuma ina tsammanin shirin darasi ko na 10 ko na 11. Malam yace babun ma jaa fi gurbatul islami wa fadlul ghuraba, babun da yazo wanda zai yi bayani dangane da falalar wato dangane da bakunci bakuntaka ta musulunci da kuma falalar su baki din. Wa qawli Allahi ta'ala, malan yace da fadin Allahu tabaraka wa ta'ala, falawla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Allahu tabaraka wa ta'ala yace badan falawla kana min al-quruni min qablikum, badan wadanda aka samu daga cikin karnonukan da suka gabata kafinku gabanninku ba, ulubaqiyatin waɗanda suke ma'abota sauran ma'abota ruko da abinda manzanni suka zo da shi, yanhauna 'anil fasadi suna yin hani dangane da barna fasadi fil ardi akan ƙasa, illa qalilan mimman anjayna minhum, sai ya zamto sai dai ‘yan kaɗan ne kawai waɗannan sauran daga cikin waɗanda muka tsamar da su, sai ya zamto me da yawa mutane sun bar bin karantarwar annabawan sai wasu ‘yan kaɗan wanda Allahu tabaraka wa ta’ala ya ce mimman anjayna minhum daga cikin waɗanda muka tsallakar daga cikinsu. Mala yace wa Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'a, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fa tuba lil ghuraba, rawahu Muslim wa rawahu Ahmad min hadisi Ibn Mas'ud wa fihi min al-ghuraba qala an-nuzaa'u min al-qaba'ili wallazina yuslihuna idha fasada an-nas. Wannan hadisi malam yace an samo daga Abu Huraira, Allah ƙara masa yarda, yake cewa an rawaito hadisi daga Abu Huraira amma marfu'i, ma'ana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bada'a al-islamu ghariban, musulunci ya fara yana bako. Bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban, kuma da sanne zai koma bako din kama bada'a kamar yadda ya fara. Fa tuba lil ghuraba, madalla kyakkyawar rayuwa ga ainihin su waɗannan baki din. Wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce musulunci ya fara yana bako. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da manzanci da da'awar musulunci, sai suke ganin cewa ya zo da wani sabon addini ba irin wanda suka saba iyaye da kakanni ba, su ba haka suka saba ba, suke ganin ya kawo sabon addini. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa musulunci ya fara yana bako. kuma zai koma bako din ma'ana za a wayi gari ya zamto wani abu ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi sallama amma idan wasu suka zo suna yi sai aga kamar sabon abu ne sai aga waɗannan ai in sabon addini ne ko kuma wani abu ne wanda yake sabo saboda musulunci din zai dawo kamar yanda yake a da kamar yanda wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasa ya'udu gariban kama bada kamar yanda ya fara to zaka ga ko koda a wannan zamanin da muke ciki a yanzu waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu tawfiki da kokarin bin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kaga ana musu kallon cewa in sabon addini yan kaza yan kaza wanda in banda a yanzu a baya baya sallama a ce babu mai jiyarwa shi ma matsayin sabon addini sallama a kira karfe ɗaya ko karfe ɗaya saura shi ma matsayin mai sabon addini tare da cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama haka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake yin limanci shi yake daga muryarsa ma musu ji idan ba shi da lafiya ne sai ya nuna ɗaya daga cikin sahabbai ya ce in na faɗa ka faɗa don su ji kaga kenan me yin haka ɗin a wannan zamani ya yi dace ya yi daidai da irin abin da aka yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama amma mutane suna cewa sabon addini ma'ana ya koma kamar yanda yake a da kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba lil ghuraba ina ka ce tuba din nan daga kalmar tayyib ne wato kyakkyawan abu da daddaɗan abu sai aka mai da shi akan wazanin fu'ula fa tuba lil ghuraba wato kyakkyawan sha'ani ga waɗannan baki din a duniya da kuma a lahira kamar yanda Sheikh Al-Usaimi yake cewa a wannan hadisi ma'anar tuba lil ghuraba shine at-tayyib lahum fi dunya wa at-tayyib lahum fi al-akhirah kyakkyawa ga su ghuraba a duniya kuma kyakkyawa gare su a lahira me ma'anar kyakkyawa gare su a duniya shine ba wai ana nufin za su tara jin dadin duniya ko tarin dukiya ba duk wanda yake kan tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama to zaka samu yana cikin jin dadi yana cikin kwanciyar hankali ba kamar wanda yake kan tsarin bid'o'i ba zaka samu bashi da kwanciyar hankali Usman Muhammad Bello dan Sheikh Usman bin Fodio Allah ta'ala ji kansu da rahama sai yake cewa inna fil mutu'a law ya'lamuha abana'ul muluki laqataluna alayhi yace lalle mu fa muna cikin mutu'a muna cikin jin dadi da ƴaƴan masu mulki sun san irin jin dadin da muke ciki da sun yaƙe mu akan wannan jin dadin dan su ji dadin amma tare da cewa lokacin shi Muhammadu Bello idan zai sha fura yana dama ta ne da ruwa gayan fura da ruwa kawai ya sha babu sukari babu nono amma yana cewa lalle muna cikin mutu'a muna cikin jin dadi na kwarai a wannan rayuwar da ƴaƴan masu mulki ma sun san irin jin dadin da muke ciki da sun yaƙe mu sun karɓi namu me jin dadin shine jin dadin riko da littafin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna da daddada a nan duniya ma'ana rukon su da Al-Qur'ani mai girma da kuma rukun su ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahira kuma shine za su samu kyakkyawan sakamako wanda yake shine gidan aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala ka samu a cikin su. Wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ya rawaito shi. Wa rahu Ahmad bin min hadith Ibn Mas'ud. Imam Ahmad shi ma ya rawaito shi daga hadisin Ibn Mas'ud. Ma'ana kenan ruwayar Muslim daga wa daga Abi Huraira ruwayar Ahmad kuma daga wa Ibn Mas'ud na hutan gani kidan an rawaito daga Abu Huraira an rawaito daga Ibn Mas'ud amma wanda ya fidda hadisin ruwayar Abu Huraira shine wa shine Imam Muslim wanda ya fitar da hadisin ruwayar Ibn Mas'ud kuma shine Imam Ahmad na wata gane kenan hadisin sun zo ba ta hanya ɗaya ba shi hadisin kun ba marwaci ɗaya ba wa fihi a cikin na Imam Ahmad yace min al-ghuraba aka ce man al-ghuraba suwaye baki ne ya rasulullah suwaye bakin nan qala sai yace an-nuzaa'u min al-qawa'i waɗanda suka taru daga kabilu daban-daban wallazina yuslihuna idha fasada an-nas waɗanda suke kokarin gyara idan mutane suka bata wannan sune al-ghuraba nuzaa'u an-nuzaa'u min al-qaba'il waɗanda suka hadu aka cicciro su suka hadu daga wasu kabilu ma'ana ba ana nufin waɗanda suke ɗan kabila ɗaya sune wannan ghuraba ba zaka yi samun su ghuraba din kabilinsu daban-daban damuwar dai shine me waɗanda suka yi riko da alkur'ani suka yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka same su daban-daban wane kabila kaza ne wancan kabila kaza ne wancan kabila kaza ne amma yayi riko da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sune ghuraba ba kabilar wane ce kadai mutanen kwarai ba ba kuma kabilar wane ce kadai mutanen banza ba a'a an cicciro su ne sun hadu ne daga kabilu daban-daban ba wai damuwar cewa ikirari da kabila ko ikirari da kungiya kaza sune kadai waɗanda suke ghuraba ba a'a ko a wace kungiya mutum yake inda ya riko da littafin Allahu tabaraka wa ta'ala ya riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to shikenan yana cikin waɗannan ghuraba na fata an gane waɗanda suke kuma sune wanda suke mai kyau a gare su a duniya kuma mai kyau a gare su a lahira da aka tambaye annabi kenan sallallahu alaihi wasallam cewa suwa sai ya ce wallazina yuslihuna kuma dai sune waɗanda suke gyarawa idza fasada an-nas idan mutane suka bata suke kokarin kawo gyara in mutane sun bata in mutane sun bata me in sun bata biyayya ga addinin Allah in sun bata biyayya ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ba wato ba shine zamtowar mutum daga cikin ghuraba yaga mutane suna barna a ce ai su a kyale su ai addini ra'ayi ne ba haka yake ba sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa da yake cewa law kana ad-din bil ra'i la kana a'la al-huffi awla bil mashi min a'lahu da saman huffi ya fi cancantar a shafa yayin shafa akan huffi fiye da ƙasa ma'ana huffi da ake sakawa a rika taka shi a ƙasa musamman a za'ada mutum ya rika tafiya da shi a matsayin takalmi wanda yake ya halasta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake mazaunin gida zai iya yin yini guda yana shafa akan huffi wanda yake matafiyi kuma zai iya yin yini uku yana shafa akan huffi musulunci ya ba shi dama saboda sassauci na musulunci wataƙila kana halin tafiya kafin ka tuɓe ka wanke ƙafar ya zama aiki kuma ka sanya ƙafar da lema ya zama ciki ko yayi wari ko ƙafar ka ta samu alar rutuba a sami lema ta kama ko sanyi ko na'am saboda ka suke cewa ai saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ka iya yin shafa akai in ka zo halin tafiya huffi din na fata an gane kamar yanda kuma malamai na hay'atul kibarul ulama'us saudiyya board na manya-manyan malaman saudiya suka ba da fatawa waɗanda suke ma'aikata na jami'an tsaro wanda suke sa takalmin da ya rufe har idan sawo ka ce su ma za su iya shafa kan takalmin su je su yi sallah haka saboda su ma in aka ce sai sun tuɓe yanayin aikinsu la'alla ba zai baka damar sai ka wanke ta bushe sannan ka saba wataƙila kana yin alwala akwai buƙatar ka tafi kai sallah saboda time ɗin da kake da shi ko na wani harkar tsaro ko na makamancin haka kace to ko soja ko ɗan sanda ko wane ne wanda yake saka irin wannan manya-manyan takalman masu rufe idan sawu suka ce to zai iya shafa akai zai sallah haka to shi wannan hukun idan an zo shafarsa kawai fa mutum dama malam fiqihu ma sun ce sifa biyu ne na shafa akan hufi mu shine mutum ya tabo lema da hannunsa kawai ya shafa sama haka shikenan ya gama nan ma ya shafa sama shikenan ya gama siffa kuma ta biyu shine mutum ya dora hannun dama a haka akan yatsinsa akan setin yatsin gaba hannun hangu kuma a setin bayan dunduniyarsa haka sai ya haka shikenan ya gama shine siffa ta biyu to amma mutum ya tabo lema duka guda biyu ya shafa nan kawai ya isa to kuma shi hufin fa ana taka sha kasa ne kaga kai a ra'ayinka da ina ya kamata a shafa in an zo yi kasa ne a kasa ya kamata da a ce a shafa tunda ga inda yake taba kasa ai da nan ya kamata a ce a shafa shine sayyidina ali yake cewa da addinin nan ra'ayi ne ma'ana ganin mutane ne da kawai ideology ne na mutane da kawai da kowa zai ce kasa ne ya kamata a shafe saboda shine yake taka kasa shi yake taba datti amma addinin musulunci in ka shafa saman ne ka je kai sallah ba wai kasan ba saboda haka addini me ba ra'ayi bane a ce to mutane sun kirkiro al'amura suna yi a ce a'a to ai ka ra'ayi magana akai kowa ai ra'ayinsa ne daban kai ma ra'ayinka ne je kai haka wasu suke faɗa fa kaga in ka ji mutum yana cewa ai kowa ra'ayinsa ne bai fahimci me addinin musulunci ba gaskiya wanda ya fahimci addinin musulunci shine me a kira musulmai su kansu su yi riko da littafin da aka saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hakikan nan cikakken musulunci ba wai kowa ya ra'ayinsa bane in kowa ra'ayinsa ne mutane za su yi aikin da za su ga wuta ma in kowa za a kyale shi a ce kawai abin da ne tunani komai tunanin mai tunani kuwa kuma komai salihancinsa kuma komai hankali mai hankali in ba zai dauki karantawar alqur'ani da karantawar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da ita ba duk hankalinsa sai yayi kwawa kowa ya shi kuwa komai shekarunsa kuma kuma komai nutsuwarsa komai hankalinsa kuwa abin da yake biyo mai hankali nutsuwa ko mai nutsuwa nutsuwa shine ya sanya alqur'ani da karantawar annabi sallallahu alaihi wasallam don su sune jagororinsa yana da hankali na tunani mai kyau yana kallon wato me kundin tsarin rayuwarsa shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to wannan shine zai tafi akan daidai amma duk mutumin da yake ya sakarwa hankalinsa kawai abin da yazo kwakwalwarsa kawai da shi zai amfani abin da bai zo masa ba ba zai amfani da shi ba za a samu ala ko shakka ba saboda haka addini ba wai maganar a ce a kyale mutane su yi ra'ayinsu bane musamman abin da yake faruwa ko wanda ya faru a yan kwanakin da yake ma kan faruwa hidimar da ake taita gurin maulidi din nan wasu suna jin ba daɗi idan aka ce za a yi magana akan maulidi saboda suna ganin me kowa ra'ayinsa ne addinin musulunci ba ra'ayi bane addinin musulunci hujja ne addinin musulunci sai ga mutane suna cewa ku daina magana akan wannan abu tunda kowa da ra'ayinsa ko kowa da fahimtarsa to ba zai yiwu a ce a kyale mutane alhali abu babu dalili ba kuma wannan abun babu hujja ba a faɗa ba illa iyaka dai in ka faɗa mutum in ya yi amfani da shi to sakamakon amfanin kansa zai yi in ya yi amfani da shi sakamakon kiɗin shi ma mai kansa zai koma dama kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya shaida da shi mai laisa alaika huda walakin Allah yahdi man yasha kai ka cusa shari'a a zakatan mutane Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ba akan ka yake ba Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya so shi zai cusa mutum shari'a a zuciyarsa wanda kuma Allah ta'ala bai ga dama ba ba zai fahimta ba kai iyakaci ka faɗa da baki to duk wanda ya dade cewa addinin musulunci zai yi shi kamar yanda ya zo cikin Qur'ani yanda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas ya san wannan abin da ake na wannan zagayen da ake yi a zo an haɗu da maza da mata da wannan irin kiɗa ya san ba haka annabi da sahabbai suka yi ba wallahi inda a ce annabi da sahabbai irin wannan abin suka yi da musulun da watakila ma dumu arna ne tunda da ba su tafi sun je sun yi aikin da'awa ba sahabbai da musuluncin beyo na so ya zo mana hannun ba wanda suka damu da irin wannan abin za ka ga mutum fa farlan alwala ma bai damu da su ba bai san da ake alwala bai san da ake sallah ba amma shi wani muqaddimi ne tafkekin carbi da abubuwansa yana abin nan yana jin kuma kai in baka yi ma baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai makiyin manzo Allah ne to kaga a duniya kenan saboda baki ne yake amfani a duniya amma a lahira in an je ba baki bane yake amfani lokacin da baki zai amfani ba shi da yawa galibi gabbai ne suke magana Allah ta'ala yace al yawma nahtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ranar alkiyama za mu rufe bakin su hannayen su sai su yi magana wa tashhadu arjuluhum sai kafafun su su bada shaida mun je guri kaza mun yi kaza hannaye su bada shaida gabbai su abin nan saboda haka wannan abin kuma ko wanda ko yau din nan akwai da muka magana su wasu dattawa ke cewa su abin da suka sani shine iyaye da kakannin su ce su iyayen su malamai ne wata dattawa suke ce mun ni mahaifina malami ne na allo na qur'ani tunda aka haife ni an haife ni a Hadeja kuma abin da ya kai mu Hadeja yawan karatun allo kai mahaifina haife ni a can tace amma ban taba ganin irin wannan a lokacin ba a irin wannan abu tace ni tace babana ma ne har yabar duniya ban taba ganin ya maulidi ba amma na san a lokacin waɗansu suna yin maulidi amma da shi baban mu baya yi amma wasu suna yi kuma haduwa ake yi a gidan wani mutum ana ce masa Malam Bashir sai a yi kasidu wasu su yi karatun Qur'ani sai a raba mutane alewa sai a tashi a tafi to kaga yanzu ba irin wannan abu ma ake ba yanzu ba irin wannan abu ya cakuɗe ya zama wani iri sai take ce min idan ka duba galibi ko da yawa daga cikin malamai wanda suke makaranta Qur'ani na tsangayi za ka ga ba sai to mun taɓa magana da wani a nan garin yace shi idan na samu wanda yace masa garan da ake yin maulidin gidan limamin Ningi in ce masa ƙarya yake in ji shi yace su yace tunda gidan limamin gari yake na fada bai yadda maulidi yace kuma ba wanda yace ai ba maganar izala ake ko kaza ku a'a magana ake ta me hujja yace kaga kuma zaka ce gidan liman ɗan izala ba amma dai me su ba sai kuma ba ran da zaka ji an ce yau maulidin gidan liman don yake garin nan kuma ya sani kuma su ba zaka ce da su sun tafi ɗan izala ko ɗan sabon addini a'a suna kan addinin musulunci ba su yadda kuma da maulidin da ake to saboda haka dole sai mutane sun koma zuwa ga karantar alqur'ani zuwa karantar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗanda suke kokarin idan mutane sun bata su gyara to suna cikin guraba din shine yace walladhina yuslihuna idha fasada an-nas wanda suke kokarin gyara idan mutane suka bata kokarin mutane fa a gyara a fa barka za a fa daina kaza a rika yin kaza a rika yin kaza saboda mutane sun zo sun bata al'amura sun zo sun cakuɗa mutane waɗansu abubuwa da addini addinin musulunci babu kiɗa a ciki mutane sun ɗauki kiɗa kamar wani ɓangare ne ma na addini mutum yana kiɗa yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma lada ake rubuta masa wanda ya zo a cikin asar lokacin da daga Abi Darda ko wani daga cikin sahabbai lokacin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya la'anci shaidan ya sauko da shi sai ya ce ya rabbi la'antani fama qur'ani ya ubangiji ka sauko da ni daga sama ka la'anci ne me qur'ani na sai ya ce ash-shi'r waqa yace fama sauti to menene sauti na menene murya ta daga anji an san na doso yace kida idan ka ji yace mizmar kida irin su piano din nan yace to sune sautin shaidan mutum ya rungumi waka ya rungumi kida a matsayin addini sai yace to suwaye mataimakana wazirai na yace mata to sai a gauraya da maza da mata kuma duka ana rawa a matsayin wai addini ya kamata idan ma mutum shi yace zai wani abin to kar ya dai jona shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je abinsa shi kadai amma kar ya rika cewa aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko aikin san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lalle duk wanda yayi wannan in mutum bai tuwa ranar alkiyama zai yi Allah ta'ala bayani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan ko kadan bai karantar da wannan amma kowa sai Allah ta'ala ya tambaye shi dangane da addininsa haka yace fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin fala nuqsanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Sai Allah ta'ala yace wal wazanu yawma idil haqq, yace wallahi sai mun tambayi manzanni, wallahi sai mun tambaye wanda muka aika musu manzanni. Fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin fala nuqsanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Wallahi sai ghaibin, wallahi sai mun ba su labarin duk abin da suka aiwatar da duk abin da suka faɗa akan wannan addinin. Allah ta'ala yace wama kunna ghaibin, ba mu zamto ban ma nan ba. Allah ta'ala la ta'khudhuhu sina wala nawm, baya gingedi ko bacci, ya san duk abin da kake. Kai ta zakin bakinka cewa makiya manzon Allah ne, ai soyayya shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, duka zaka iya yin wannan tunda a duniyance ne. Amma ranar alkiyama kowa Allah ta'ala zai tambaye shi, kowa sai an tambaye shi dangane da aikinsa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Ibnu Saud ya karanta masa aya wacce take magana akan za a tambaye shi, za a tambaye kowa sai ya kama kuka shi fa kansa. Tamma yanzu mutum baya tunanin a addinance, idan fa zuciyarka bata baka tunanin komai zan yi ya zamto haka addinin, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi a wajen ibada, indai a ibada ne. In baka tunanin bari ka riko da wannan, to fa kai akwai matsala a wajen ibadarka, domin bata zamtuwa ibada sai ta dace da yanda manzon Allah ya ce ayi. Idan ka ce kai kawai sharhol ya yanda mutane suke kawai, kai addinin nan fa rabo ne, a to baka ma fahimci me addini ba, ko aljannan nan fa rabo ce, baka fahimci me addinin musulunci ba kwata kwata. Inda ka fuskance ka fahimce shi, to lalle za ka damu ka gina shi ne akan yanda manzancin wanda ya aiko manzo ya ce ayi. Saboda haka maganar kirkiro bidiyo ayi ko yin bidi'a ba fa abin wasa ba ne. Saboda wani idan ka ambaci kalmar bidi'a ma ko yin bidi'a sai ka kamar kai dan tsananin addini ne, ko kuma kai dan sabon addini ne, ko kuma kai dan izala ne, ko kuma kai dan kaza ne. A'a, magana da ake shi ne a yi riko da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abu karantarwarsa kawai shi ne mafita. Amma duk waɗannan ababe komai burge ka da suke yi, to ranar kiyama fa akwai tarkiki, inda ba su dace da yanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba. Saboda suna ta kifar da mutane, suna ta gaya wa mutane maganganu waɗanda suke na yaudara su shugabanninsu daga cikin malamai. Kwanan nan akwai wani mutum da ake saka shi, wani ɗan zaria, wani mai yawan saka wata farar alkibar ɗan aiki haka mai rauni, wanda ake ta kwaikwayon abubuwansa a media ɗin nan, wanda ke karanta sunan wasu shehinai na wani baki haka a mai ɗan ƙiba da yaka. An gane shi, wanda wani sarka sun gane shi, wanda ke ta faɗar akwai shewa ne, akwai shewa ne. Ka ji maganar da yake faɗa cewar duk wanda ya mutu in aka tono kabarinsa aka ga gashi a jikinsa layalaya, to wannan wai ya yarda da tijjaniya amma bai samu damar karɓa ba. Kawai ya dai yarda, labarin ya zo masa ne, bai musa ba kuma amma bai samu damar karɓi tijjaniya ba, shi yasa aka buɗe kabarinsa aka gan shi gashinsa layalaya, bai lalace ba, zai riɓe ba jikinsa, saboda bai ƙaryata ta ba, ya amince amma dai bai samu damar karɓa ba. Da ya samu damar karɓa ba zai kwana ɗaya cikin kabari ba. Ka ji wa mutumin nan da shekarunsa, wai maganar da yake faɗa, ko mutane sun zauna a gurinsu suna masa kabara, suna abin nan kabara ake da ƴan media da komai suna ɗauka suna tura mutane. Wai inda ya samu damar karɓa ba zai kwana ɗaya a kabari ba, ya ce ai su in tijjaniya masa kwana a kabari. Saboda manzon Allah zai zo ya ɗebe su ya tafi da su zuwa ga fadar tijjani, shine can barzakhul a'la. Barzakhul a'la, wai barzakhun ma akwai madaukakiya, da Allah ta'ala ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun, a gabansu akwai rayuwar barzakh, za su zauna a ciki har a tashi alkiyama suna cikin kaburbura, suna cikin barzakh duk wanda ya mutu. To wai akwai barzakhul a'la, ita ce fadar shi tijjani, kuma wanda zai zo ɗauke su shine manzon Allah ya kai su fadar, kenan shi tijjanin ya fi manzon Allah kenan. Tunda duk wanda zai ɗauko wani ko ya jagoranci wani ya kawo shi fadar wani ai wanda yake fadan nan shine babba akan wancan ko wani shugaba ne yayi bako akwai dala ina da bako je ka tafi mun da shi kaga wasu je kina to abin fa da yake fada fa ana ta yada kuma wannan abu dan Allah kuma ga hadisi a cikin Sahih Bukhari Jabir dan Abdullahi mutuwa yayi mai dansa Abdullahi da bukata ta tashi da Abdullahi hankalinsa ya tashi akan mutuwar mahaifinsa saboda babansu yana da ƴaƴa da yawa kuma yawanci mata Abdullahi kuma shine namiji a ciki na'am ya Jabir bin afwan shi Jabir din shi Abdullahi shi shine ya mutu Jabir bin Abdullah na fata an gane to saboda haka sai Jabir din yake ganin yaya hali zai zamto ga kannansa mata ga ƴan uwansa da sauransu da yawa kuma yafin ya bar duniya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ka san babanka shine Allah ta'ala ya magana da shi babu gaba da gaba Allah ta'ala ya magana da mahaifinka direct yayi magana da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Jabir ya nuna masa ce da aka zo za a dauke shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ko ku raka shi ko kar ku raka shi ma mala'iku sun zo sun kewaye shi sun masa rakiya da aka saka shi kabari bayan tsawon wani lokaci bukata sai ta kama gurin shi Jabir sai ga ya kamata a canza kabarin babansa daga nan gurin inda suna bukatar gurin da ya tashi zai tono shi ya ɗebe ƙasusuwan a canza masa kabari sai ya ganshi kamar yau yarsu sai ya ganshi garau a yanda yake ma'ana wancan sahabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saidarsa a tun daga duniya kuma Allah ta'ala ya magana da shi shi ma yana nan saboda bai kai darajar ɗan tijjaniya ba shi da ya kai shi ma ba zai kwana ba kenan kai mutane suna ganganci kwarai da gaske to waɗannan abawan da mutane suke faɗa kuma a ce wai ai ra'ayi ne kowa a kyale shi abin da yake kaga za a fusatar da Allah mutakar ana irin waɗannan abubuwa kuma a ce kowa ma ya shiru kowa ya kama abin da yake kai a tunaninka inda a ce ba a magana akan irin waɗannan abubuwan malamai ba sa magana da fa matsalar fa ta fa zama matsala fa kaga da tawfiki na Ubangiji yin wa'azin da ake da tunasarwa wa'insu suke tsoron Allah su daina Allah ta'ala shirye da wasu su daina to amma a ce an tsaya kum to fa yi za a ta yi wasu su ta karuwa har abu ma ya zama yadda ya zama Allah ta'ala ka kare mu ka tabbatar da mu akan sunnar النبي صلى الله عليه وسلم ما لن يتي وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي رواية الترمذي دقى حديث كثير عن عبد الله شكما دقى بابانسا دقى كاكانسا النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء ma dalla kyakkyawa ya tabbata ga ainihin waɗannan baƙi allazina yuslihuna waɗanda suke gyara ma afsada nasu abinda mutane suka bata min sunnati ne daga sunnata abinda suka bata na daga sunnata na fata mai malamai suke cewa wannan ruwayar wata inganta ba akwai rauni a cikin isnadin amma waccar ta inganta ruwayar muslim وانا ابي اميه قال سالت ابا ثعلبه كيف تقول في هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قال يتي اما والله لقد سالت عنها خبيرا فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يكي cewa wannan hadisi daga abi umayya yace Abu Umayya yace sa'altu Aba Tha'alaba naje na tambayi Aba Tha'alaba kaifa taqulu fi hadhihi al-aya me zaka fada dangane da wannan aya fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka yi imani alaikum anfusakum ku ji da kawunanku ya ku wanda suka yi imani alaikum anfusakum ku kula da kawunanku kawai kowa ji da kansa la yadurrukum man dhalla duk wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idha hatadaitum idan dai ku din kun shirya. Ma'ana ya masa tambaya dangane da wannan aya kamar yana fahimtar cewar kenan in haka ne ka kyale kowa ma ya halaka ai kowa kansa ya sani. Karka yi wa kowa jan hankali, karka yi wa kowa wa'azi, kawai kowa ji da kansa. Sai ya ce me za ka faɗa dangane da wannan aya? Shi Aba Aliya yake cewa qala sai ya ce ama wallah, yace na rantse da Allah, laqad sa'altu anha khabiran, ni ma na tambayi mai ilimi akan wannan aya. Khabiran, idan aka ce khabir ma'ana masani wanda yake da khibra, wanda yake da ilimi akan abu. Yace wallahi na tambayi wanda yake khabiran, anha khabiran, wanda yake da ilimi akan ta, wanda yake da masaniya akan wannan aya. Yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na tambayi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, lalle ya tambayi wanda yake da ilimi akan aya. Yace na tambayi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, sai da ya tambayi manzon Allah dangane da wannan aya, sai manzon Allah yace bal itamiru bil ma'ruf, yace a ku yi umarni da kyakkyawa, ku ce mutane su aikata kaza, su aikata kaza mai kyau, wa tanahu anil munkar, ku yi hani daga mummuna. Kada ku ce za ku tsaya tunda Allah ta'ala yace alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum, kar ku dogara da wannan. Kenan me ba haka aya take nufi kada ku yi wa'azi ba, kada ku yi umarni da kyakkyawa ba. Hatta idha ra'aytum shuhan muta'an, har sai idan kun ga shuhan, idan kun ga mutane sun zamto masu ruwa, masu biyayya ga abin da ra'ayinsu ya raya musu kawai, idan kuga ana biyayya ga wannan, wahawa mutbi'an, kuma kun ga ana ta bin san zuciya, amma kuna ta umarni da kyakkyawa, kuna ta hani da mummuna, wa duniyan mu'athira, kuma kun ga duniya aka yi ta zaɓa kawai, dama Allah ta'ala ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, ku kun zaɓi rayuwar duniya ne saboda an gaggauta jin daɗinta. Amma Allah ta'ala ce lahira tafi, idan kaga mutane suna ta bin son zuciya sun zaɓi duniya, wa ijabu kullu dhi ra'in bi ra'ihi, duk wani ma'abocin ra'ayi yana ta burguwa da ra'ayinsa. Mutum yana ganin shi ra'ayinsa ne ta ya ta saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine ra'ayinsa, kuma yana burge shi ra'ayin nasa, yana jin daɗi, idan ransa ya bashi ma ya kunna kiɗa ya ji. Duk zuciyar da ta zamto kiɗa ne yake kwantar da ita, rai ya bashi, to wannan zuciyar wato Qur'ani bai yi tasiri a ciki ba, hadisi bai yi tasiri a ciki ba. An tambayi ɗaya daga cikin magabata cewa menene mutum zai gane cewar Qur'ani ya yi tasiri a cikin zuciyarsa, Ibn Qayyim ko waninsa, sai yake cewa shine yanayinka da kiɗa. Idan kiɗa yana da wani adadi, to inda ya rage ɗin shine adadin da Qur'ani yake da shi kima a cikin zuciyarka. Idan ma'ana kenan idan 90% zuciyarka kiɗa take karkata, to 10% ne me? Na Qur'ani. Ma'ana soyayyarka da Qur'ani da kuma karantar Qur'ani. Idan kuma kiɗan 10% ne, Qur'ani shi ne nawa? 90. Idan kiɗan 99% ne, to Qur'ani ne 1%. Ya mutu, lalle ku ya mutu. Allah ta'ala ya kare. Ka ji mutum ya ce ransa ya ɓaci, shi in bai ji waƙar kaza ba hankalinsa zai kwanta ba. Ko in ya zo bacci, ai da ita nake kwana, da ita nake bacci, sai dai na farka an kashe ta, ai kamar wani abin burgewa. Ya ce kai, ai me yake cewa remix din wani, ai in na kunna wannan to sai bacci ya ɗauke ni kullum, ita nake ji. Kaga mutum ya je gurin karɓar caji, haba ai in ban samu caji dole in tsaya, saboda akwai wata waka ita nake ji da ita nake bacci, dole in tsaya wayar ba ta yi caji ba, sai ya tsaya ta ɗanyi caji minti 15 saboda zai kunna ya samu na bacci. Kaga musiba ta kai musiba, shedani za su zo su ta kewaye ka, ai dama kiɗa yana jan shedani, duk shedani za su zo su dabaibaye ka in ka sake. Dama ai kursiyu ake karantawa da sauran abubuwa saboda kar shedani su zo kusa da mutum in yana bacci. Wani hadisi manzo Allah ke cewa idan ɗayan ku ya tashi ya faci hancinsa sau uku, malamai suke cewa idan ya zo gurin alwala to ya tabbatar ya face so yace fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi domin shaytan yana bacci akan karan hancin mutum duka zo ya danne fuskar mutum ya danne to dama inda kida kuma khalas kai kai ka gaggauta zuwa ga nan ka zo nan in ka karanta kursi kamar me zo cikin ingantaccen hadisi ba ma zai zo kusa da kai ba kamar yanda ya faru da Abu Hurairata ce in ka karanta kursi ba zai ma zo ka ba na fata an gane saboda haka Allah rufa asiri sai annabi sallallahu alaihi cewa wa ijabu kulli dhi ra'in bi ra'ihi idan duk wani ma'abocin ra'ayi ya fara yake wato yana burguwa da ra'ayinsa ka kama ra'ayinka ma'ana ya sha bamban fada ka sanya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ra'ayinka ma'ana kai yanzu me kai biyayya kai sai zanto wannan ma shine ra'ayi ina fata an gane da kuma kai ra'ayinka ne kai kaza to wancan tunda kai ra'ayinka ne kai kaza wancan ra'ayinka ne amma idan ka sanya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ra'ayinka to yanzu kai ba ra'ayinka bane sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam na matan kan saboda sai da kaga sunnar sannan kai riko da ita kai kokari kai adopting din ta zuwa ga mind ɗinka sai zamto me ka sawa da wannan na matan kan to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da shi wannan aba sa'alaba idan kaga mutane sun bibici son zuciya sun zabi duniya kowanne ma'abocin ra'ayi yana burguwa da ra'ayinsa fa alayka bi nafsik to ka kula da kanka to in kaga mutane sun zama haka to ka riƙe naka to shine sai zamto me fadin waccar ayar ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum kowa ji da kansa in kaga mutane sun karkata to ka ji da kanka saboda kai kai sun ki karka ce duk da hakan tunda sun yi yawa barka bi su wada ankal awam wada ankal awam ka kyale ga magarin mutane daga kanka ga magarin mutane ka rabu da su fa inna min wara'ikum ayyaman saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bayanku ma'ana nan gaba akwai wasu kwanaki as-sabiru fihinna wanda zai yi hakuri a cikin wannan kwanaki masu zuwa nan gaba inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace mithlul qabidu 'ala al-jamra to kamar mai riko ne akan garwashin wuta saboda wata kila ka tsinci kanka cikin abokai wanda duk ra'ayinsu ya sabawa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko unguwarku ko garinku ko kaza to za a iya samun irin wannan abin ya zo yayi yawa to manzo Allah yake cewa wanda yayi hakuri yayi riko da addininsa yayi riko da sunna ga annabi sallallahu alaihi wasallam mithlul qabid 'ala al-jamr kamar wanda ya danke wato wanda ya rike garwashin wuta ne sai ka daure in ba haka ba kaza ma zai burge ka kaza ma zai dauke ka kaza ma zai burge ka sai wanda yayi riko wanda yayi hakuri to kuma da Allah ta'ala yace inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab su masu hakuri fa za a cika musu ladan su ne ba sai an yirga ba gobe alkiyama saboda hakurin da suka yi in aka ce hakuri kuma shine me hakuri ga biyayya ga umarnin Allah ta'ala shine sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mai hakuri wajen saba musu wajen saba Allah ta'ala lil amili fihinna yana da tsawon hadisi yana lokacin mintina da ya to ana ga yana da tsayi ne a kan ce gwan to amma dai saboda hadisin ya riga da tsayi da yana nan to zuwa wajen tambayan nan kenan lil amili fihinna ajru 50 rajulan ga wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki ajru 50 rajulan yana da ladan mutane 50 ya'amiluna mithlu amalikum waɗanda za su yi aiki irin aikinku kulna sai muka ce minna aw minhum irin aikinmu wato daga cikinmu ko daga cikinsu suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai yace bal minkum yace a daga cikinku wanda suka yi aiki kwatankwacin irin naku ba ana nufin me wanda yayi aiki a nan gaba ko a zamanin da ya zamto mutane suna bin son zuciya da bidiyoyi shi kuma riko da sunna za a bashi kamar ya zama kamar sahabi guda 50 ba idan to me kamar waɗanda suka yi riko da irin aiki na sahabbai su 50 su yi kyakkyawa za a bashi lada kamar na mutum 50 din saboda shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa kada ku zagi sahabbaina yace domin duk abinda za wato inda a ce dayan ku zai ciyar law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga muddi ahadihim wala nasifahu inda a ce dayan ku zai ciyar da dukiya kamar girman dutsen Uhud dutsen Uhud fa wajen mita wato wajen mita 700 ne ko na makancan ka tsidin tsayin sa kuma wajen kilomita 14 ne kaga yafi nan da Nasaru ga Tudu shine dutsen Uhud duk yafi wannan duwatsin suke yamma da garin nan kusan yammacin Madina duka Uhud ne ya gewaye gurin to manzo Allah sana ke cewa inda waɗanda za su zo bayan sahabbai mutum zai ɗauki dukiya ya ciyar dan Allah dan neman lada a gurin Allah ta'ala wacce yawan dukiyar ta kai Uhud kuma sai ya ce zahaban ta zinare kaga kenan idan yanzu ka ciyar da zinare kamar girman me zan ce kamar girman dinkulan hannu to fa ya sha bamban da ka ciyar da nerori ko daloli girman dinkulan hannu din saboda darajar ai ba daya bace yanzu fa abin da malikiya suke lissa wato malamai suke lissafa a matsayin mazhabin malikiya na rubu dinar na aqallu sadaq mafi karancin sadaki 149,546 kusan 150 'yan canji ne babu wannan fa shine idan an raba zahab din guda zinare daya gida hudu to wannan kashi ɗaya kusan 150 kaga zinaren ɗaya dubu nawa kenan wajen 600 kenan guda daya to a ce zinaren aka dunkule ya kai yawan girman dutsen Uhud sai mutum ya yi fi sabilillahi da shi wannan aikin ba karami bane wannan dukiyar in aka rawaye ta sai zai lissafa ta in trillions saboda yawanta ya kai yawa to wannan abin sai manzo Allah sana ke cewa inda wani zai ciyar da dukiya kwatankwacin wannan to ma balaga muddi ahadihim to bai kai shi kuma a cikin sahabbai ya dauki muddi daya wanda yake shi kuma ba na malamai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ce da yazo bangaren sahabbai bai ce min zahabin ba suna su ko bai ce zahaban ba kawai sai ya ce muddi ɗayan su to ana nufin shi kuma sahabin ya zamto ba zinari din ba nasa kawai muddi ɗaya ne na shinkafa ko na sha'ir ko na dabino ko na alkama ko na shi kuma sahabi ya dauki muddi daya muddi fadan da ake abin fa wanda ake yin fuddakai guda hudun sa fuddakai wasai kaga guda hudu mana mutun daya to dayan kaga dai tafin hannu ne na madaidacin mutun tafin hannu guda biyu ne shine muddi daya to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ladan da za a baka bai kai muddin da za a biya wa sahabi shi ya ciyar da muddi ba sai ce kai wala nasifahu ko rabin ladan ma ba zai kai ba to kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da miza suna da wani advantages da wani merit da Allah ta'ala ya ba su fiye da kowa shi yasa duk wanda yake so ya wanye lafiya daga an ce sahabiyawa ne ya ce radiyallahu anhu ya shiru amma duk wanda yake kokarin ai sahabbai sun yi laifi kaza wani ma yayi kaza wani ma yayi kaza to tun daga duniya zai hada da musifun da kowa zai mamaki mafi girman musifa kuma shine ya mutu bashi da imani balantana a lahira Allah ta'ala ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim ko law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shine wanda ya taimake ka da nasararsa wabil mu'minin, ya kuma karfafe ka da mu'minai, su ne suwa sahabbai, wannan su ne, saboda haka su ne suna duniya da yawa daga cikinsu Allah ta'ala ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa da wane ɗan aljanna ne, da wane ɗan aljanna ne, da wane ɗan aljanna ne. To amma kuma a wannan zamani sai ka samu wane da wane suna kokarin kakalo wani abu da sahabi bai ba su ce yayi, sai ta aibata suna na Aisha, sai na Abubakar da sauransu. To wannan halaka ce, Allah ta'ala ya kare. Ba dama addinin ka ya zamto kyakkyawan addini sai ka bi sahun waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a nan ya kamata mai dakata. Nam. Ok, mun zo kan wata riwaya. Sai ya ce bal minhum adaga minkum, daga cikin kurahu Abu Dawud da Tirmidhi. Abu Dawud da Tirmidhi suka fadda wannan hadisi. Muka zo insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya. Abinda na karanta mana daidai, na fassara mana daidai, Allah ta'ala ka sa duka mu yi tarayya a cikin lada, wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu. Nuksan kamal kana wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.